Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wa sauraro barkanku da warhaka da fatan an sauko sallar Juma'a dariya yau Juma'a shirin matasan ne yau da gobe kamar yadda saba zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM su ma a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM a can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma voahausa.com masu gabatarwa
Safina ta sada so dangi
Safina Allah ya sa mu ta yi sauki sosai
da sauki ba da yafi Usman
abin da lafiya
amin
to sunana Usman Ahmad Kabara
Masu sauraro a yau Juma'a 5 ga watan Janairun shekarar 2018 zamu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma.
Yau muna da wasu baki ne guda biyu daga Najeriya da suka ziyarce mu a kwanakin baya a nan VOA Hausa inda kuma na samu tattaunawa da su mai tsawo.
Mutanen guda biyu sun zo wani taro ne da ake yi akan maganar rijiyoyin burtsatse. Wanda hakan ta sa suka gayyace su daga bangaren kungiyar mahaka burtsatse da kuma bangaren gwamnati.
To wasu fa na ganin cewa hakan rijiyoyin burtsatse na da illa ganin cewa akwai fa rijiyoyi irin na gargajiya wanda ake haka da hannu wanda wani lokaci suke ganin ruwan ma wani na zuƙa wani.
Rijiyar burtsatse ita ya kamata ta samu ruwan ta daga ground water. Kaman program din da ya kawo mu America. Ana magana ne akan ground water. Rijiyar burtsatse duk da bata samu
wanda ke can karkashin
ruwan da ke karkashin kasa to sannan ita rijiya ta Hausa da ake cewa rijiyar burtsatse yana janye ruwan rijiyar Hausa bai kamata ma ya zama suna da alaka ba domin bambancin rijiyar burtsatse da rijiyar Hausa zurfin su
Maimakon karanto sakonninku zamu ba ku damar yin waya ku faɗa mana ra'ayoyinku game da rijiyoyin boreholes da kuma na gargajiya haƙar hannu.
To haka zalika kamar yadda muka ce maimakon a karanto sakonni kamar yadda kuka saba na amsoshin tambayar da muke muku zamu ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku game da wannan magana da muke yi ta magana shin menene tsakanin rijiyar burtsatse da kuma rijiya haƙar hannu da kuma yaya suke wa juna in suka samu haduwa safina to lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa 1 202 205 26 55 saboda haka in kun shirya za ku iya ku ci gaba da kiran mu to ga wani ma akan layi ba sanya
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
da wa muke magana
ambarka sashen Hausa Umar Gwangwani dan kamar karamar kuma kai kan Najeriya ki kira
to malam Umar
barka da warhaka
wani madudu ne ake magana a cikin show
muna magana ne akan rijiyoyin burtsatse da kuma rijiyoyi haƙa hannu ya kake kallon su
ta fadalla gaskiya abin da kallon su kusa in ci akwai bambanci tsakanin rijiyar burtsatse da dauda na urun batu da ke aikata dalilin kuwa shine ai kaga akwai bambancin a zurfin rijiyar ta Hausa da ta Bature
to menene bambanci a ganin ka
wannan bambanci shine zurfin ta Bature ya fi zurfi saboda kana iya ɗaukar kamar salin fayin 18 wata kuma 22 abu ka in ma ta kama kana iya ɗaukar 30 sannan kuma wani ta wasu aka ga za ta kama kamar ƙafa wata wani wurin za ka samu kamar ƙarfa 5 kamar Niger State za ka samu ƙafa 5 an samu ruwa kamar nan kamar nan jaka kamar nan kamar ƙaramin kuma kai sanar wajen mu nan garin Danka ma
kana ganin
za ka iya samun
to bayan magana zurfi kana ganin wata na kwashe wata ruwa
gaskiya ba ta yi wa
to shikenan mun gode
babu da za a hada gajere da mai tsawo
to mun gode sosai ya ban dariya
ba ta yiwa
yi mana to ga wani nasabi da
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to barka da juma'a dawa muke magana
na magana da madawa ki haya alaji daga jihar Zamfara
to malam madawa ki muna jin ka
eh kuna tattauna dangantaka daga abun din shahiri je mu sace da tagalaga jiya ko
eh
to
hello to na ga yana da matsala
a
samu na dayan kawai
eh assalamu alaikum
sam akina barkan ku da aiki
yawa barkan ka dai da wa muke magana
kuna magana da Prince Tasi bin Abdullah dake zauna a garin Azaran jihar Bauchi Najeriya
to Prince Tasi yau mun ji muryar ka
shi ma ya samu yau
yau kun ji muryar ta
barka da warhaka
to hakika gaskiya tsakanin region abunan region bohol da ita region wadda ake haka to hakika gaskiya region bohol ya fi yau duba da yadda region bohol sai dai a injiya ya kawo ruwa
a pompo
wannan ku sai dai ku ja to ka gani jan nan ma akwai kalubale sosai
to wasu suna cewa Prince Tasi wasu suna cewa wai region burtsatsin fa ana haka su ba barkatai kuma ba kaida haka ne kace gani ai to na ya katse to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da wa muke magana
kuna magana ne da Hassan Konkole Cross Garkida wanda kenan Jimeta Yola
to Hassan barka da warhaka noi sare
alhamdulillah
yawa eh to
bari yayi da yawa bari yayi da yawa
kana iya makure ni wallahi ko wace ibrane ne yana iya makure ni to muna jin ka
haka ne
muna jin ka
kuna magana ne game da burtsatsi da kuma
rijiyoyin haka hannu
eh to a gaskiya wato shi rijiyoyin burtsatsi akwai bambanci tsakanin sa da shi kuma rijiyoyin
to ya katse la ilaha ya ce akwai bambanci Allah sarki to Allah samu dace to amma dai ai kila zamu sake
Usman wani bambancin ma da akwai bambancin ja da guga da akwai bambancin
wallahi ko wannan bambanci
jan ruwa Usman
kin yi magana ta kwana ne to ga wani assalamu alaikum
wa alaikum assalam barkan ku da aiki malama Maryam
ya Safina ce yau Safina ce
okay Sakina tu barkan ku Sakina tu
yauwa
barka da waraka
to madalla alhamdulillah to da farko kuna tare da Garba Sale ne likitan radio
na garin
Agwagun Domin Jihar Nasarawa to zahiri mashayin ruwan bohol
to zanzan kenan likitan radio
kware kuwa domin gaskiya alal hakika wannan maudu'in da kuka kawo a matsayina na talaka wanda yake ni a kauye muke ba mu da maganan ba ma ma tunanin cewa za mu samu pompo to amma kaga bohol innan ya taimaka mana sosai ba kadan ba
kace a kauye to yana aka ce yana da tsada ai
na'am
aka ce yana da tsada haka
to yana da tsada amma tsadan tunda in an gina su masu sayar mana wani lokaci jarka guda sai ga an sayar naira 10 zuwa naira 5 kuma gaskiya yana da tallafi
tana haraha
ana shine zan yi amfani da wannan dama in roki gwamnatocin mu da ma yan siyasun mu wanda suna bi suna campaign da a ce kowane anguwa su ke su gina wannan bohol din kuma boholi ingantacce wanda ba zai lalace ba wanda talakawa a duk lokacin da suka so dare da rana za su samu ruwa a sauki to wannan gaskiya mu a zahiri yana da muhimmanci
haka malam Hassan to mun gode sosai wallahi da
kuma Allah ya ba su iko yi mana wannan taimako
amin amin ya
baki da amin
mun gode
madalla
na gode yawa to ga wani nan Safina
assalamu alaikum
kusan shi zamu dauka sai mu je ga hirar
yawa
assalamu alaikum
to ba mu same shi ba
to ina ga ma ya katse kenan to kila dai in aka sake samun wani to kin ga shikenan sai mu je amma da ma niyan mu shine zai magana ta karshe sai mu je mu dan jiya abin yake saboda mun yi maganganu da yawa na maganar yaya ake haka shi menene bambancin su yaya gwamnati take a ciki yawa to ga wani nan assalamu alaikum hello
to Hello. Yau dai da kai tangarda.
To, to ina ga sai du'ai. To, shi wani a hirar da muka yi safina irin sai sun yi magana akan ya gwamnati take yi ya yi ne. To duka dai a dai ji wannan tukunna a
yau. Ka ji kalanguna san za fadi yake sha ta gobe ne yake ci.
Kai ya yara gobe ne yake ci.
Inde na dauki ya ganga ta kana na dauki. Amshina kaga maro kana na zaliya shato mamalo gumi da yake ci
kaya yara gumi na nake ci
maso zowa open koye open maso zowa gona koye gona lebura kan
to kowa gumi ne Allah ya sa kowa ya ci gumin shi
da da me bohol da rijiyar gargajiya da mu kanmu nan da Allah ya sa mu ci gumin mu
amen to Usman ya tattauna da baki mu da suka ziyarce mu a nan sashen Hausa ga yadda suka yi
to jama'a masu sauraro muna tare da baki da suka kawo mana ziyara yanzu haka a nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu na sashen Hausa na murya Amurka da farko da wa nake magana a dama na
assalamu alaikum masu sauraro
wa alaikum assalam
sunana engineer Abu Hassan ne ma'aikaci ne a Federal Ministry of Water Resources dake garin Abuja
wato ma'aikatar ruwa kenan ta Najeriya
ta Najeriya dake garin
to barka da zuwa kai kuma fa ranke dade
sunana Abubakar Musa Macika dan kasuwa mazaunin garin Kaduna vice president na Northwest Zone na Association of Water Well Drilling Rig Owners and Practitioners that is ODROP
a Hausance me kenan kuke
wato kungiya ce wacce ta hada kan masu gina rijiyoyin burtsatse da kuma masu sai da kayayyaki wanda ya kunshi rijiyoyin burtsatse to a takaice
bohol a turance kuma
bohol a turance haka
to barkanku da zuwa Amurka
barka
zan fara da kai ne me kawo ku Amurka
abun da ya kawo mu akwai kungiya yar uwar tamu da ke Afirka America ana kiranta National Groundwater Association su suka gayyace mu domin suna da National Groundwater Week 2017 wanda aka yi a Nashville Tennessee to wannan shine makasudin zuwan mu mu halarci wannan kuma mu girmama gayyatar da suka yi mana na'am
ai a Najeriya ita wannan kungiya da kake cikin ta menene babban aikin ta
wato babban wannan aikin wannan kungiya shine yaya za ta yi ta tsaftace maganan gina rijiyoyin burtsatse a Najeriya domin akwai matsaloli da suka shigo da yawa mu da ire-iren mu ne muka yi shekara da shekaru a cikin wannan harka to yanzu sun zo suna gurbata mana al'amarin har ya kai ga wasu da basu san menene bambancin fari da baki ba da an ga mai aikin rijiyar burtsatse sai a ce ai mutane ne marasa gaskiya to shine makasudin kafa wannan kungiya yaya zamu mu tace a fito da mutanen da ya cancanta a ba su aikin rijiyar burtsatse wannan kungiya tana taimakon mutane hudu the federal government the state government the local government da kuma individual mutanen da za su dauko su ba da kudin su a yi masu rijiya so su waɗanda suke zuwa suna gurbata abun suna zuwa su sa machineries kayan aiki wanda bai kamata a yi aikin rijiya da shi ba in kuma an yi da su to ba za a samu biyan bukata ba na ɗaya kenan abu na biyu suna sa materials wato kayan aiki kayan aiki kamar casing and screens suna sa wanda bai cancanta a yi aikin rijiya da shi ba saboda haka idan ni zan dauko kayan aikin da ya kamata in yi rijiya wancan zai kawo aikin kayan aikin da bai kamata ba ya rijiya to ingancin aikin namu ba ɗaya bane wannan shine asalin kafa wannan kungiya a zo a yi sanitizing borehole industry a tsaftace harkar gina rijiyoyin burtsatse a Najeriya
To, amma kungiyarku tana sanar da cewa akwai zargin da mutane wani lokaci sukan yi su ce ai rijiyoyin burtsatsai wani lokaci ma da ake ta haka su barkatai dinnan sukan zuke ruwa kaga rijiyoyi kanana sun zama karaman alhaki in ka haka ma ba za ka ga wani garuwan kirki ba saboda ta burtsatsai ta zuke shi ta kasa haka ne
wato ba haka bane ba mutane ba su fahimci yadda abun yake ba kuma shine dalilin shigowar mu rijiyar burtsatse tana da bambanci da rijiyar Hausa ko in ce ma rijiyar hannu rijiyar burtsatse ita ya kamata ta samu ruwan ta daga ground water kaman program din nan da ya kawo mu America ana magana ne akan ground water rijiyar burtsatse duk da bata samu
wanda ke can karkashin
kasa wanda ke karkashin kasa to sannan ita rijiya ta Hausa da ake cewa tana janye ruwan rijiyar burtsatse yana janye ruwan rijiyar Hausa bai kamata ma ya zama suna da alaka ba domin bambancin rijiyar burtsatse da rijiyar Hausa shine zurfin su idan wannan misali rijiyar Hausa zaka tsaya a mita 10 misali to rijiyar burtsatse
zurfi
to rijiyar burtsatse ko ya kamata a kalla mita 35 ko 50 ya danganta da formation din
to kaga wanda bai san haka ba ai sai mu tunanin nan zai gangara ya kasa sai ta kwashi
wato ba haka yake ba to kaji
to bari in dan waiwaya kan bangaren ma'aikatar ruwa ta gwamnati kamar yanzu da muke magana akan haka rijiyar burtsatsai din nan shin akwai wani tsari na magana haka rijiyar burtsatsai a cikin maganan ma'aikatar ruwa ta Najeriya misali
to alhamdulillahi ala hakika akwai amma na bari na yi karin bayani akan wannan batu na dan uwana wannan wato rijiyar burtsatsai banda zurfinta kaga fadinta ya kan bambanta da rijiyarmu da gida
ta gida
sannan kuma yadda ake jawo ta yawanci akan ja ruwan ne wannan da na'ura wannan kuma na mu saboda wata zaka samu ita ma rijiyar burtsatsen bata da zurfi yawa amma na zaka ita dai jawo ta da ake yin da za ba da ruwa yawanci akan yi ne da inji wanda ake ce mishi pompo pompo din nan wannan su mu dai yawa to karin bayani ne dai akan wanda yake to ma'aikatar ruwa a hakika akwai ma bangare guda wanda ake ce mata department wanda ita hakkinta ne ta ba da ruwa wa mutanen ƙasa. Ita wannan department din yana da divisions da yawa. A ciki akwai bangare da shi rijiyar burtsatsai kawai yake fama da shi. Duk wani harka na rijiyar burtsatsai aikin da suke kenan a wannan
department
bangare. Ni kuma alhamdulillahi na fito daga wannan aiki a wannan bangare da suke harkar rijiyar burtsatsai. Saboda haka alhakika ita ma'aikatar ruwa tana
da abin sa ido
kenan. Abin sa ido a harkar burtsatsai. Saboda na ɗaya tukuna ta kan bada kwangila. Kuma bayan ta bada kwangila ta kan sa ido ta ga cewa an yadda ya kamata. Kamar shi wannan ɗan'uwana kamfani a kungiyar su ta Odrop. Muna aiki tare da su saboda su sukan sa ido wa mutane masu drilling boreholes su tabbatar cewa an aiki mai kyau mu kuma mun tashi ba da aikin mu muna tabbatar da cewa irin su din muka ba aiki da su sun san akwai kwarewa saboda su aiki mai kyau
to misali kamar yanda zaka ga ko ina da nayi gida kamar yanda na fara magana da nayi gida ko yayi gida ko kai gida kawai sai tunanin barin hakari jiya burtsatsai saboda matsalar rashin ruwa a Najeriya da makamantan su saboda kowa ya nemo kansa mafita akwai wani abu da gwamnati ta kan yi domin ta ga cewa ta sa ka'idoji da iyaka
to alhamdulillah alal hakika akwai to amma na ka san sha'anin doka a ƙasa abu ne wanda ba lokaci ɗaya aka yi shi a gama ba abu ne wanda kuma yakan ɗauki matakai kafin ya zama doka da kowa ya zai yawa saboda haka gwamnati dai tana ya ƙoƙarinta ta tuttura su National Assembly an yi bill da sauransu wanda komi da zai regulate yadda ake harkar nan na tonon rijiyar burtsatsai amma na har yanzu dai tukunna ba a fara aiwatar da shi ba a Najeriya amma na dai tana kai kuma gwamnati tana sane da haka kuma tana ƙoƙari ta ɗauki mataki akai
to mataki Allah ya sa gwamnatin ta dauki mataki yadda ya kamata domin kuwa kin ga in ba gwamnati a ciki ai akwai matsala
sai to ya maganar da tu kuma Usman akwai a kaman kogunan mu
yana ɗaya daga cikin abin da na tambaya
kogi haka a Najeriya da zasu kai kaman guda 10 ciki akwai irin su River Niger wanda ake kukan cewa akwai suna
daya daga cikin kogin da ake ganin datti barkatai akan su, misali ruwa ya taho ya kwararo kaga bola akai da sauransu, akwai wani abu da ka sani akai?
To kamar da ka sani ma'aikatar ruwa akwai ma'aikatar ruwa, akwai ma'aikatar environment wanda ke ruwa da yanayi. Ma'aikatar ruwa kamar da na gaya maka daga harkan bada ruwan sha da harkan noman rani da kuma matatsun ruwa dams su ne aikin ma'aikatar ruwa. Ma'aikatan ita kuma na yanayi muhalli ita take kula da
ina da tiyaje
wa zai cutar, wa zai wani, yawwa, saboda haka kowace ma'aikata da irin aikin da take.
Eh, to tunda a ciki akwai aidam madatsar ruwa, misali in an yi ruwa kaman kasashen da suka ci gaban an yi ruwa, zaka ga cewa akwai wasu halayya da ake yi na tare ruwan. Ma'aikatu irin naku suna tara ruwan, misali sai kaga an dan alkinta shi cewa in rani yazo sai kaga ya amfani, sai ga ba dam bane amma kamar wani reservoir ne da an tara ruwan sama ne an yi amfani da shi. Kuna dan irin wannan abubuwan ko ana tunanin irin haka kukan yi a kasar?
A sosai. Ai harkar da ake ba wa mutane ruwa hanyoyi ne daban-daban, banda butsatsen. Ai ta butsatsen bangare ne guda daya na rijiya ta groundwater ta kasa. Akwai kuma ruwa da take gudana, shine ake cewa surface water. Akwai ruwa da take gungurowa
daga dutse ma,
spring. Sannan akwai kuma koguna. To duk wannan hanyoyi ne da ake bi kala daban-daban da ake ba mutane ruwa. Saboda haka wannan da ka faɗa surface water din nan, ruwa da ke gudana, aka iya datse shi, a tara shi, a sa mishi, a tsara shi, a yi dan karamin treatment. Ake cimshi da wasa
dan sa masa magunguna
saboda kada ya cutar da mutane, saboda ruwa ne da yake a fili, kaga komai zai shiga cikin shi. Saboda in ka tare shi dole sai ka tsaftace shi, kai treatment din shi kafin ka ba mutane, ba kamar na rijiya ba wanda dai shi yawanci tunda kasa yake
nan sauki,
kuma zaka yi shi dan wani abu kadan zaka yi
dan kwaskwarima ne haka. To bari in koma wurin ka, wannan maganan rijiyar burtsatsai zaka iya bambance mana rijiya da a turance ake magana open well da kuma borehole kaman rijiyoyi haka na sarari da kuma irin wannan na can kasa?
Kwarai da gaske, wato bambancin rijiyar gargajiya ita ce open well da Hausa. Da ita rijiyar gargajiya tana dauke da gurbataccen ruwa. Gurbataccen ruwa ta ina?
Yawwa,
zaka iya samun gurbataccen ruwa daga gwata, drainage kenan. Zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga sokaway, toilet na gidanka ko na makwabcinka,
ramin masai
yawa, salga. Zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga dagwalan masana'antu. Zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga makabartu. Zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga mayanka, kwata. So duk waɗannan ruwaye suna da alaka da surface water,
ruwan da ke sararin sama.
Sararin sama ita ko rijiyar, sannan sai mu dawo kan rijiyar burtsatse. Ita rijiyar burtsatse tana da abu biyu. Akwai overburden, akwai bedrock. Overburden shine daga ƙasa sama zuwa bayan dutse. To duk wanda yake a jikin wannan overburden din, to a cikin shi zaka iya samun contaminated water,
ruwan da
yake gurbatacce, ya
wanda duk wayannan kila abubuwan da kake kira ya shiga ya gangara ya kwanta nan.
To amma ita ko borehole, bayan ka samu overburden level, to sannan
na wannan matakin
wanda shine gurbatacce, inda za a iya samun gurbatacce,
aka jawo daga nan to akwai gurbatacce.
Nagode. So ita borehole bayan an zo nan sai ai sealing nashi. To shine sai a dawo ana maga ai a datse shi, sai a dawo ana maganan ground water.
An kara kasa kenan.
To tsakanin ground water da surface water akwai marfi. So idan aka zo bayan an gama drilling, an gama gina ta, an kai ƙarshen inda ake so, har in za a aikin yadda ya kamata, daga zero level zuwa 10 meters.
Tun daga matakin babu har zuwa mita goma.
To akwai abin da muke cewa grouting. Idan aka yi grouting din nan, shine za a samu kankara ne a kwaba shi bayan an sa permanent casing sai a dinga zuba wannan kankaran shi zai je ya datsa inda duk wani gurbataccen ruwa zai shigo ya shiga cikin
wanda yake fitowa daga can da
yawa pure natural water wanda ke karkashin dutse
kai zo ya hade da shi
ba za su tare shi kenan to shine bambancin rijiyar Hausa da rijiyar Burtsatse domin idan kai rijiyar Hausa ba ka da yadda zakai ka raba ta da ri da ruwan da ke on the overboarding da ruwan dutse ba yadda zakai ka
za su rabu ba haka ta
to shine bambancin su a takeice
to kafin ma tambaya karshe bari mu mai tambayar da nake so mai ta karshe wani sako kake so ka kai gwamnatin tarayya a taron nan da ka zo
to alhamdulillah ala hakika taro da yayi taro kuma dukkan waɗanda suke da masani a harkar ruwa sun halatta sannan an yi bayanai an yi jawabai kuma alhamdulillah an koyi darussa da yawa domin kullum ka hadu da wani dole ka fahimci abin da ya sani kai da baka sani ba
haka
to illa abin da zan ga wa sako da zan isarwa hukuma ta gwamnatin Najeriya game da irin wannan shirye-shirye da ake yi da kuma taruka na karawa juna sani yana da kyau a dinga tura ma'aikata saboda su koya kuma su zo
su sani amfani
su kai da mutane mu na gida
ya karu
domin wasu abubuwa da yawa kuma akwai kamar wannan taro da aka yi mun ga mashushuka machines da kuma kayan aiki daban-daban waɗanda wasu ma bamu da irin su a wajenmu ka gani ka san su kai ma kuma kana tunani insha Allah irin wannan ilimi da basira kai kai shi gida saboda amfani jama'a saboda ka abu ne wanda yake da kyau gwamnati ta dinga turo ma'aikata su zo su koya su sanar da mutane
haka to Allah ya sa in ka je ka kai sakon sai sai to je ka kwaso mana wannan na'urori jine to bari mu tambaya ta karshe menene babban sakon ka game da wannan kungiyar taku musamman ga 'yan ƙasa
babban sako na shine wannan taro wanda wannan kungiya ta America ta shirya to ba wai yana amfanar America bane kadai a'a taro ne wanda yake amfanar duniya baki daya misali nan America suna da National Groundwater Association Nigeria muna da ODROP kamar yadda nace Association of Water Well Drilling Rigs Owners and Practitioners. To yadda kaga America suna da nasu, Nigeria muna da wannan, to duk kasashen duniya haka suke da irin waɗannan association din. To shi da fa muka zo muka hadu gaba daya aka zauna. Ana ganin menene yake damun kasar ka, menene ke damun kasar mu. Menene ke damun waccan kasar, menene ke damun waccan kasar. To idan aka zauna aka taru sai a hada kai. Sai a gano ga abinda zai taimaki wannan ga abinda zai taimaki wannan ga matsalar da ke damun wancan bangare ga matsalar da ke damun wannan bangare to saboda haka sai a taru a hada kai a gano tunda kuna da matsala kaza ga yadda za a yi maganin ta mu muna da matsala kaza a baka shawara ga yadda za ka yi maganin ta misali yanzu mun samu wata matsala wadda ta hito mana sabuwa za a gina rijiya a basement complex a gama shi ai komi ga ruwa na goshe rijiya ta yi ana ta murna bayan sati daya sati biyu in ka dawo sai ka ci ma baruwa ko tarfi daya
to me faru
shine magana to wannan da ya faru sai a zauna da masana na duniya a ce to mu misali a Najeriya mun so mu samu wannan matsalar menene za a yi to kaga masana nan za su ga maka a ai me yiwa an samu crack ne domin shi dutse idan ka samu ruwa a dutse misali kamar ka same shi ne a cikin tambular to idan gindin tambular din nan ya tsage sai ruwan ya tafi
sai yayi to shine ba yake nan
to kaga ashe mu muna mun so mu samu wannan da ba mu da wannan amma ya dan so mu hitowa muna jin cases here and there to an ba mu shawarori sannan misali yanzu idan ka tafi su kuma America suna da matsalar da ke damun su wanda ta sha bamban da tamu idan ka koma wajen kasashen Saudiya zaka yi suna da tasu to haka za a hadu a taimaki juna so yanzu wannan ba wai maganan ground water kadai akai magana akan sa za a yi magana akan yaya zaka yi ka bunƙasa kamfanin ka yaya za ka yi in ka samu aiki a kake yi da banki yaya za ka yi yanzu ma shekara kana a duniya kila 50 ko 60 to me kake shiryawa na retirement ɗinka idan ka tafi wa zai rike kamfaninka idan ba kanan ya za a yi in kai tafiya wa ya kabari to idan yadda ka baro kamfanin ka bai daidai ba sai a baka shawara in zaka tafiya ga yadda zaka ga ka kana shekara 60 70 ya zaka yaran ka ne ko wani ne to ire-iren waɗannan abubuwa duka shi ake haduwa a duniya a tauna a taimaki wannan wannan shi
to alhamdulillah sai in ce ina muku fatan dukkanku Allah kai ku jira lafiya kuma ya sa a dace
to
masha Allah to
yanzu kan duka-duka a nan za mu tattara ina mu yau juma'a sai kuma Allah ya kai mu ranar litinin za mu sake juya a madadin dukkan kowa da kowa da suka taimaka shirin ya kammala Usman Ahmad Kabar ne a Washington DC.